بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 17 ga watan Rabi'un al-Awwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Oktoban shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 273 cikin jerin darussa daga lissafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairil Ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتساني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوءا يتاريه من ذلك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدرون كني دنغني دا تفرك رأيو من ذلك الله صلى الله عليه وسلم دا شريع ساه da tsarin yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hukunsa da jama'a. Allah ubangiji ya saka wa ibnul qayyim da alkhairi. Malamai suna jinjina masa akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yake kasar Makka don aikin haji, nesa da iyalansa, nesa da kayan aikinsa da littafansa. Allah ya saka masa alkhairi. Za mu tashi inda malamai yake cewa fasdun fi ghadwati mu'ta, a ci gaba da darussa da malamai yake mana daga tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Gashi zamu shiga wata sabuwar gaba wanda yace faslun, ga wata gaba fi ghazwati mu'ta, game da yaƙin mu'ta. Mu'ta sunan gari ne, har yanzu sunan shi kenan, yana ƙasar Jordan ne, a yankin Karak a ƙasar Jordan, har yanzu sunan garin kenan, ɗaya daga cikin garuruwa ne. Haka ake karanta shi a ce mu'ta. In an karanta babu wannan hamza aka ce muta, ya zama wato abin nan kenan, wani nau'i ne na hauka, shi ake ce ma mutatu. Amma mukuta shi sunan gari ne. Wa fi wa hiya bi adna al-balqa fi ard ash-sham, yace ita ce gari mafi kusa a ainihin al-balqa, kusa da balqa, ita ma har yanzu kasan Jordan ne, Urdun a kasar Sham. Don a wancan lokaci Sham tana nufin da ita kanta Suriya da Jordan da Lebanon da Palestine, duka sunan su Sham. Wa kana fi Jumadal Ula sanata 8, an yi wannan yaki ne a watan Jumadal Ula a shekara ta 8 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wa kana sababuha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'atha al-Harith ibn Umayr al-Azdi, sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya aika da ɗan saƙonsa mai suna Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi radiyallahu anhu, ahada bani Lihbin, ɗaya daga cikin ƙabilar Banu Lihbin, wasu ƙabilu ne cikin Azdawa, asalin su mutanen Saba'i ne, su ma a ƙasar Yaman. Bi kitabihi ila Shami ila malikin Rumi aw Busra, ya aika mai da saƙo, ya aika shi da saƙo wannan ambasada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Zalla ya kai shi, ya aika shi ya kai saƙo zuwa ga sarkin Rum ko kuma sarkin Busra. Fa'arada lahu Sharahbil, kamar yadda yake a cikin tafin Uyunul Athar, sai wani mutum mai suna Sharahbil ibn Amr al-Ghassani, wani balarabe ne amma ɗaya daga cikin ma'aikata ne wanda suke ƙarƙashin wancan sarki Kaisar na Rum. Aka wannan azzalumin mutum sai ya tare dan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya. Fa awsaqahu ribatan, sai da ya tambaye shi kai dan saƙon waye, yace ni dan saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yace to ai ni ma dan saƙo ne na manzon Allah din, sai ya dare shi. Daga baya suka taru suka kama shi suka daure shi, thumma qaddamahu fa daraba unuqahu, sannan suka mashi kisan gilla. Wa lam yuqtal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulul ghayru, ba taba kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan saƙo da ya tura ba, in ban da wannan sahabi Al-Harith ibn Umayr radiyallahu anhu. Fashtadda alayhi hina balagahu al-khabar, yayin da wannan labari ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai abin ya bashi takaici, ya ji tsananin bakin ciki. Fa ba'atha al-bu'utha wasta'mala alaihim Zaid ibn Haritha, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da runduna karkashin jagorancin sahabi Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in usiba ja'far in usiba fa ja'far ibn abi talib ala an-nas yace idan an kashe Zaid idan Zaid yayi shahada to ja'far ibn abi talib dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba akan mutane wa in usiba idan ja'far shi ma an ainihin wato shi abin nan dinsa an kashe shi annabi yace fa abdullah ibn rawaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai wannan sahabi ko mawaki abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu wa ansair sahaba haka wannan labari yazo kamar da yake cikin dafa sahih bukhari daga hadisin sahabi abdullah ibn umar haka na imam ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito daga ainihin abu qatada wannan kisa ce mashhuriya kwarai da gaske a cikin ainihin kissoshin manzon Allah da tarihin yaƙe-yaƙensa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya mutane guda uku a matsayin shugabanni in wannan baya nan wannan wannan yayi wannan baya nan wannan yayi to akwai wasu ababen lura a nan guda biyu ko na farko annabi sallallahu alaihi wasallama san da yazo ba da wannan shugabancin ya dubi cancanta kaga da sai fara sanya dan uwansa tukunna ko kuma in yana tsoron ka a kashe shi da sai ya ki sanya shi amma da haka ya sanya wanda yake gani ya fi cancanta akwai ta riwaya ta Imam An-Nasa'i kamar da yake cikin littafin abin nan Ahkamul Janaiza Sheikh Al-Albani hadith Ja'far din yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah amma ni ko ban ga dacewan ka sana a kasan shi ba annabi ce mishi kai hakuri baka san me yafi alkhairi ba suka hakura suka tafi haka wasu daga cikin Yahudawan Madina suna jin wannan labarin suka ce to waɗannan mutanen duka kashe su zai wannan alama ce akan cewa babu wanda zai tsira a cikin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin dalailin nubuwa da sunan kubra ta al-Baihaqi da wasu wurare annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanashe shi sanda aka kashe su tun kafin labari ya zo daga can ya hawo minbari ya yi kuka ya ainihin ba da labarin mutuwar su yana mai ayi musu addu'a wanda kissa ce sananniya to al-Imamu As-Suyuti a cikin sharhin sa kusan Suyuti na da sharhi mai suna Ithaful Qari bi durari sahihil Bukhari sharhi ne da al-Imamu As-Suyuti yayi ma littafin Bukhari cikin mujalladi 9 sharhi ne mai kyau kwarai da gaske dan ki bai shahara a cikin mutane ba kuma an buga shi ba maksudi bane to a cikin wannan littafin na al-Imamu As-Suyuti sai wata magana mai matukar muhimmanci yace wannan yana nuni zuwa ga jawazu wilayatul waza'if ta'liqan ya nuna halastin wato raba muqamai ta'liqan arataya muqaman a ce to wani kai ne liman in baka nan sai wani in baka nan sai wani ko wani kai ne monitor in baka nan sai wani yayi wani e kai ne mai kula da masu gucewa da ababen hawa a nan idan baka nan sai wani ma'ana irin abin da yake nuna samun liman fiye da daya a masallaci wannan hadisin na nuni zuwa ga halaccin haka idan akwai bukata kasan wasu daga cikin mu suna da zafin kan cewa ai bai halatta a ce ga masallacin juma'a ko wani masallacin khamsu salawat a ce ga liman kuma ga wani liman kuma ga wani liman ba wanda wannan abu ne da ana yin shi a haramin makka abinda bai halatta ba shine a ce liman biyu a lokaci daya amma ga wani liman shine limani in baya nan kuma sai wani yayi in ba tunda da dole za a yi sallah ko kuma a rarraba a ce to wani zai juma'a kuma wani sai dawo wani yayi ga timetable wannan duka ya halasta wannan hadisin yana nuni zuwa haka wannan maganar da ya kawo da kuma wato mai littafin subhanallahi na tunda sai littafin abin nan ne at-tawshih sharh jami' as-sahih shine na Imam As-Suyuti at-tawshih shi wancan Ithaful Qari bi durar al-Bukhari rubutun ma wata mace ce ma ta rubuta shi to ita ta dauko maganar daga nan Suyuti da ta kawo sai take cewa wa huwa dalilun qawiyyun na fata mun gane taklitin da dai shi na Imam As-Suyuti sai shi at-tawshih al-jami' as-sahih shine mai mujalladi 9 to akwai wata mata malama na mun sunan ta dauko wannan magana ta kawo a littafin ta mai suna durar Ithaful Qari bi durar Bukhari take cewa Suyuti ya faɗa a cikin at-tawshih ya ce kaza ya tace kuma wa huwa dalilun qawiyyun hujja ce mai karfi game da wannan haka idan muna da masallaci sai muka ga buƙatar yin limami fiye da daya ko wani committee a sa mishi jagora sai a ce kuma ga mataimakin sa ko ga wani wakilin sa kuma kamar haka idan akwai buƙata to wannan babu laifi akan insha Allah dan ka abubuwa su tafi haka ashwariya akwai maganganu da al-Imam al-Qurtubi yayi game da sanya shugaba cewa ba a sanya guda biyu da sauransu ba irin wannan bace yake ne wato shugaba guda biyu a lokaci guda a waje ɗaya shine ba a yi a ce ga wannan limanci kuma ga wani ma shi ma liman ne a daidai lokacin wannan shine ba zai ba ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala to mallam ya ci gaba da cewa so da aka ainihin wato kashe waɗannan bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi hudu ba kai kamar yadda zamu ji a gaba fatajahadan nasu wa hum 3000 sai mutane suka shirya suka kama hanya kuma su 3000 ne falamma hadara khurujuhum yayin da lokacin fitar su yayi wadda'an nasu umara a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sallamu alaihi sai waɗannan shugabanni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada sai suka yi bankwana da al'umma suka yi musu bankwana fa baka abdullahi ibn rawahata fa qalu ma yubkika abdullahi ibn rawaha sai yi kuka sai suka ce kukan me kake fa qala sai ya ce amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatu yace wallahi ba wai san duniya ko begen ku bane sababatu bikum begen ku ba shi nake kuka ba walakin ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqra'u ayatan min kitabillahi yadhkuru fiha an-nara na dai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana karanta wata aya cikin alqur'ani cikin suratu maryam yana ambaton wuta da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum kuma babu wani cikin ku illa wariduha face sai yayi wurudi ga ita wutan kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani abu ne da ubangijin kai riga ya yanke an gama magana akan masala to al-wurud malamai sun mai fassara kala uku al-wurud bi ma'anar dukhul shiga ita kanta wutan wanda wannan yana da hadisai da suke goyen bayan sa akwai al-misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabqa minkum barrun wala fajirun illa dakhalaha thumma takunu bardan wa salaman alal mu'minin babu wani mutum mai biyayya Allah ko mara biyayya Allah sai ya shiga wuta amma sai ta zama bardan sanyi wa salaman ga aminci ga masu imani sai su fice kaga wannan ya zama ad-dukhul kenan da gaske ad-dukhul akwai kuma ad-dukhul bi ma'anar ubur wucewa ta sirada shine kamar yadda wancan yake fada falamma warada ma'a madyana wato yayin da yazo zai wuce ta cikin tawajjur ruwan kaga ba shiga ciki ba haka hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da dan sa zai mutu wato ƴaƴan shi za su mutu yayi hakuri guda uku ko sama da haka yayi hakuri yace sai Allah ya haramta shi daga wuta illa tahillatal qasam in banda warwarar rantsuwa sai zuhuri mai ainihin riwaya yake cewa ina ganin annabi na ishara ne zuwa ga wannan aya cewa dole sai an shiga sannan ya zo da ma'anan alqurbu minha kusanci zuwa ga ita wutan to ka ga kenan kamar shi Abdullahi ibn Rawaha yana da wannan fahimta ta cewa wannan aya tana nufin shiga wuta din shiga sai ya ce falastu adri kaifa li bisadri ba'd alwurud tsoron da nake ji ban sani ba idan na shiga ko zan samu halin fita shine tsoron da yake ji kaga shi fahimta sa shi ma shine cewa shigar ne da gaske Allah ka kai fa qala almuslimuna sai musulmai suka ce subhanakumullahu bisalam eh wannan bayani sai aka ce to ubangiji Allah ya zam gaba gare ku Allah ya sa ku samu cikin aminci wala fa'a ankum Allah ya kare ku ya kusurji musulmai waro yace wa raddakum ilaina salihin Allah ya dawo mana da ku cikin aminci da nagarta fa qala abdullahi ibn rawaha sai abdullahi ya fara waka da mamawaki ne ya fara cewa lakinnani as'alu arrahmana maghfiratan wa darbatan ذات فزع تقذف الزبد او طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبد حتى يقال اذا مروا على جدث يا ارشد الله من غاز وقد رشد يجي لكنني اسال الرحمن مغفرة يجي ني دي ابن دا نكي مغفرة الله شيني غفرت مني وضربة كما الله يسا اساريني ذات فزع Sara mai zubar da jini ta kujifu zabada wanda zata ainihin wato zubar mini da hatta tsokar jikina bayan jinin yace auta anatan ko kuma a soka mini wani mashi biyadi harrana hannun mutanen kasa haram wato mutanen wancan yankin mujihidatan suka wanda zata kwantar da ni bi harbatin da mashi wanda yake tumfidul ahsha'a wal kabida suka ta zama tara a cikin kayan ciki da hantata hatta yuqala idza marru ala jadat dan awayi gari duk wanda zai wuce ta kabari na shine aljadar ya dinga cewa ya arshadallahu min ghadin wa qad rashada kai wannan soja Allah ya bashi dacewa wannan bawan Allah ya dace hakika ya dace yace shi abin da yake so ko kenan ya samu shahada thumma madaw hatta nazalu ma'an sannan suka wuce suka tafi har ainihin wato suka tafi suka sauka a ma'an shine wani gari shi ma wanda har yanzu yana nan kamar sun ce kamar nisan kilomita 200 a kudancin Amman a Jordan din fa balagan nasa anna hirakala bil balqa wannan babban kafiri shugaban wato kai abin nan kafirin nan hirakal shugaban rumawa yana garin balqa fi mi ake alfi min rum aka ji labarin cewa su 3000 musulmai shi kuma ya taho da arna turawa mutum 1000 a ga ninkin manikin musulmi ke wandama ilaihim min lakham wa juzam wa balqin wa bahra wa bala 100000 su kafare turawa mutum 1000 sannan larabawa wanda suke da alliance da su sune kabilul lakham da juzam da balqin wato banul qain ne wannan sai ana ce musu balqin wasu larabawa ne quda'awa da bahra banu bahra ibnu amr su ma quda'awa ne wa bala da bala sunan kabilu ne duk waɗannan sun taho su kuma sun hada wasu another 100,000 of soldiers sun hada wasu ƙarin sojoji 1000 kaga sojoji 1200 against sojoji 3000 basu kai 10% na waɗancan to da suka ga wannan suka samu wannan labari falamma balaga zalikal muslimina aqamu ala ma'an laylataini yanzuruna amrahu suka ji wannan labarin sai suka zauna a ma'an suka yada zango suka yi dare guda biyu rana biyu suna consulting junansu suna shawarar yaya zamu wannan taron sojoji ba za mu iya da su ba wa qalu wasu suka ce naktubu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'aika da dan sako ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiqa fa nukhbiruhu bi adadi aduya wa bashi labarin adadin kafiran nan fa imma an yamuddana an yumiddana bi rijali ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana da ƙarin sojoji ya reinforce din wa imma an ya amurana bi amrihi ko kuma ya fada mana abin da ya kamata mu fa nam diya lahu daga nan sai mu ci gaba da abin da annabi ya ce bi sallallahu alaihi wasallam fa shajja'an nasa abdullahi ibn rawaha wannan dai komanda na ƙarshe a cikin jerin komandojin wato bai dan rawaha sai ya ƙara sanya wa mutane morale ya ƙara shajja'a su ya faƙala yace ya qaum ce ya ku mutane wallahi innal ladhi takrahuna lallati kharajtum tatlibuna naran ida Allah abinda kuke jin tsoro yanzu fa shine abinda kuke fito nema ash-shahada wama nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasra mu da ma muslimi ba mu taba yakan mutane mu ci nasara saboda adadin mu ko karfin mu ko yawan mu ba mu da ma imanin mu ne da Allah ke ba mu nasara ma nuqatiluhum illa bihadha ad-din alladhi akramana Allah akramana bihi Allah wannan addinin shine makamin mu da shi muke yakan su fantali don Allah ku tashi mutum kawai fa inna ma hiya aidal husnayi daya daga cikin kyawawan abubuwa guda biyu da mu samu imma zafrun wa imma shahadatu ku dai nasara ko shahada da yayin wannan jawabin sai mutane suka samu kwarin gwiwa suka dawo cikin karfin su da azimar su fa madan nasu hatta idza kanu bi takhumil balqa sai mutane suka ci gaba tafiya sai da aka yi takhum shine kamar a ce iyaka hudud aka kai iyakar wannan gari na balqa laqiyahumul jumu'u bi qaryatin yuqalu laha masharif sai suka hada wannan tarin runduna ta arna mutum 1200 a wani kauye kusa da wani gari da ake cewa masharif fadanal aduwu kafiran nan suka matso wan hadal muslimuna ila muqta sai musulmai suka koma suka yi taking cover a wannan gari na mauta sai kici mishi yakin mauta faltaqan nasu indaha anan ne aka gamu da juna fata'abbal muslimuna musulmai suka ainihin wato jajirce da farko suka ainihin wato jajirce thumma qatalu warayatu fi yad zaid ibn haritha sannan aka ci gaba da yaki aka ci gaba da gwabzawa tutar musulmai tana hannun komandan su na daya shine zaid dan haritha falam yazal yuqatil biha hatta shaqa fi rimahil qaumi wa kharra sari'a bai gushe ba yana ta yaki har sai da ya zama ya shaqa bi ma'ana tsanani ya tsananta na irin kibau da aka harbe shi da su na wadannan kafirai wa kharra sari'an ya fadi ainihin matace ya fadi shahada wa akhadha ja'far ibn abi talib ya karbi wannan tuta fa qatala biha hatta idha alhaqahu alqital yayyaki har yakin ya ci karfin sa ya gaji iktahama an farsi yana haida wata godiyar sa muhimmiyar godiya asila sai kawai ya sauka daga kai fa aqaraha kawai sai ya soke ta mai kishi kuma qatala hatta qusira sannan ya ci gaba da yaki har shi ma aka kishi fa kana ja'farun awwala man aqara farasahu fil islam shine farkon mutumin da yema irin yema dokin sa irin wannan abin nan din a musulunci ya kashe dokin wato alama ba gudu kenan sai dai a ci nasara daga baya ya samu dokin ya kuma kawai ya hakura daga nan sai lahira babu ma abin hawa to da akai haka yace fa qati'at yaminu sai aka yanke hannunsa na dama fa akhadha ar-rayata bi yasari nan da nan sai ya cabe tutar da hannunsa na hagu fa qati'at yasaru kafirin nan suka sake sare hannunsa na hagu fahtadana ar-rayata hatta qutila sai rungume tutar nan da dungulmin hannayen haka ya rungume ta har aka kashe shi walahu salatun wa salasuna ja'far ya shahada alhalin shekara sa 33 kaga matashi ne ke thumma akhadha abdullah ibn rawaha sanna abdullah ibn rawaha ya dauki wannan tuta wa taqaddama biha wa huwa ala farasi ya fara gaba yana ainihin tafiya da tutan nan yana kan dokin sa faja'ala yastanzilu nafsuhu wa yataraddadu ba'da taraddud aka ce ya fara tunani a zuciyarsa yana dan yin gaba yayi baya thumma nazala sannan da yaje sauka ya shiga wannan magana jama'a ba ta tabbata ba zamu zo mu ji gaba cewa yayi taraddudi ko ya ga kamar ya juya sannan kuma ya sauka daga abin hawan nasa fa atahu ibn ammin lahu bi arqin min lahmin sai aka kawo mishi wani wato wani abin nan wani dungulmin nama fa qala shudda biha sulbaka shi wannan ka dan samu karin kwari fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi malakit domin ka gama da bala'i da yawa a wannan kwanakin ka dan ci wannan abincin ka dan ji kwari a cikin ka fa akhadha min yadihi fantahasa minha nasaka sai ya karba ya gatsa su daya ya gutsira nama thumma sami alhatamata fi nahiyatin nas sannan sai ya ji kururuwa da kararraki ta inda mutane suke fa qala wa anta fi dunya sai ya ce wa kansa har yanzu dama a duniya nake thumma alqahu fi yadi sannan sai wurgar da wannan nama thumma akhadha sayfahu wa taqaddama sannan ya dauki takobin sa ya shige gaba fa qatala hatta qutila ya ci gaba da yaki har aka kashe shi thumma akhadha rayata thabit ibn aqram wani sahabi mai suna thabit ibn aqram wanda shi ma yana wajen min bani akhubani abdullah dan kabilar banu abdullah sai ya dauki wannan tuta wannan sahabin shi bai iya cikin da suka mutu a wajen ya dawo kuma har ya daga cikin wanda suka je hurubu a harar ridda a shekara ta 11 bayan hijirar sa na Allah mai rasuwa radiyallahu anhu yace fa qala ya ma'ashar almuslimin istalifu ala rajulin minkum ya ku musulmai ku yi ittifaqi akan wani mutum a cikin ku ya zama shine sabon komanda qalu suka ce anta kai da ka dauki tutar kai ne qala ma ana bi fa'ili yace wallahi bazan iya ba fastalaha an-nasu ala Khalid ibn al-Walid sai mutane suka amince cewa Khalid ibn al-Walid ya zama shine komanda falamma akhadha ar-rayata dafa al-qauma yayin da ya ainihin dauki wannan tuta sai ya iya tare waɗannan kafirai ya hana su kawowa kan musulmai wa hasha bihim yayin musu ainihin kofar rago thumma hadha bil muslimina sannan ya kauce tare da musulmai wan sarafa bin nasi sai yace ai kwana a koma gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya munbari ya ba duk wannan labarin yace an kashe wani wani ya dauki tuta an kashe wani wani ya dauki tuta an kashe wani yanzu komanda shine Khalid dan Walid ya nada kanshi ba tare da na nada shi ba jama'a ku mai addu'a ya zama takobin Allah da Allah ya zari akan kafirai daga ranar ake ci mushi saifun lahi wannan yana daga cikin abin da aka kharraja magana da muka ranar safi akan hukuncin shugabanci da neman shugabanci cewa aslan ba a neman shugabanci musulunci ya hana sai dai ka hakura Allah ya zarfe ka da shi amma idan ka ga wani yanayi wanda dole sai kai din ko sai ka karba muka ji hujja akan haka abinda sayyidina Yusuf alaihi salam yayi to wannan ma kuma karin dalili ne akan haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ikimadi yayi ratifying wannan abu da Khalid cewa Khalid sai ya gabatar da kanshi ganin cewa to yanzu ban ya bari ya tsaya na tawalu to za a iya musu gaba ɗaya ai musu mursu duka sai karbi wannan ainihin wato shugabanci kuma malaman tarihi na musulunci da na kafirai duka suna bada labarin wannan labarin a matsayin ɗaya daga cikin butulat na Khalid ibn al-Walid domin yadda yake tseratar da mutum 300 nan alhalin sama da mutum sorry mutum 300 alhalin ga kafirai sama da 200 na kewaye da su abin ya bada mamaki kuma har mutan da aka kashe a ciki ba su kai su amsun ba a cikin wadannan 300 ba su kai su amsun wanda aka kashe an ce Khalid abin da yayi a lokacin sai ya ce musulmai su tada kura sada kura da dawakin su har ya zama ba a ganin su sannan sai ya ware wasu ya ce to ku koma da baya ku sake tahowa da dawakan ku su kwano kamar kusa ba gun zuwa ne haka ya dinga yi sai kafiran suka tsorata suna ganin kamar a an turo da musulmanin fire enforcement ne suna ta isowa abin nan katiba bayan katiba da ka shi kafiran suka firgita gaba ki daya da ka sai suka kakkashe da su ya kashewa na kusa da kafiran suka ruga da gudu su ma kawai suka kwana suka samu ri suka tsugura suna hutawa zaka sai akai mamaki irin wannan strategy na yaki da yayi alhalin babu shi ba shine commander ba bai zo da wani plan ba anan kawai ya ci nadi to daga nan kuma addu'a da manzo Allah ya mishi cikin ta bu Khalid tarihi shi dai sananne ne a musulunci irin butulat din sa da irin jarintakar sa Allah ya kara musu yarda ga baki din sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa tana nan a cikin sirat ibn Hisham haka Imam Tabarani ya rubuta a cikin Mu'jamul Kabir din sa da tsayi da kuma Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa isnadin da suka kawo ta suna da matsaloli na isnadi ta fuskar isnadi amma dai abin da ya inganta yana nan a cikin Bukhari cikin kitabu ainihin Al-Maghazi babu ghazwatul Mu'ta da kuma wasu rayi waɗanda ba wannan ba wanda ya inganta kamar da muka ambata wancan bayani akan cewa wannan bawan Allah ya furgita ya tsorata wannan bai da asali a isnadance kuma bai kamata a karba ba in muka lura da irin yadda a can baya shike shaja'a mutane a can baya shike waka shi ya taho da niyyar shahada da sauransu kuma komanda ne ace kuma yazo ya irin wannan tsorata duk da dan adanci ne na iya faruwa amma dai ba'idin jittin malik yace wa qad zakara ibn sa'd an al-hazimata kanat 'ala al-muslimin ibn sa'd ya bada labari a cikin ainihin babakatin sa cewa musulmai su aka ci nasara akan su kamar yadda ya kawo shi hadisin ainihin abu amirin da isnadi wanda yake layyin wallazi fi sahih al-bukhari abin da ke cikin sahih bukhari shi kuma annal hazimata kanat ala rum cewa rumawa su aka ci nasara kamar yadda yake cikin bukhari da annabi aka ce fa akhadha ar-rayata harisa bai dan umar fa akhadha ar-rayata khalid ibn al-walid fa fataha allah alayhi ibnu hajar yace to malamai sun yi sabani wajen fassara me fa fataha allah alayhi din shine matsala a farko musulmai an nemi a ci galaba su amma daga karshe su suka samu galaba da aka Ibn Sa'd ya da bada labarin abin da ya faru ne a karan farko abin da ke cikin Bukhari ya zo da cewa fa fataha Allah alaihim sai Allah ya musu ainihin fatahu to fatahu cin nasara koko Allah ya ba su mafita ta su samu su janye jikin su suka yi ainihin wato me za a ce ne suka yi isolation suka yi retreat ko now suka ga da baya wanne ne suka yi to shine malamai suka yi sabani wajen fassarawa amma duka hadisan ba sa karo da juna wasahihu anna ma zakarahu ibn ishaqa anna kull fi'atin hazat an al-ukhra abin da yake ingantacce shine abin da ibn ishaqa ya ambata a cikin sira cewa da hankali ya tashi su musulmai sun san cewa lalle an fi su shiri su kuma kafiran sun firgita da wannan dabarar yaki to kowa sai ya janga cikin shi sai yakin ya kare ba tare da za a yi announcing cewa su wani suka ci nasara ba an dai wujuna barna wattala Allah subhanahu ala zalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallama min yawmihim wa atla Allah subhanahu ala zalika rasuluhu min yawmihim zalika a ranar da abun ya faru sai Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ke faruwa fa akhbara bihi ashabu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai labari wa qala yace laqad rufi'u ilayya fil jannati fima yara an-na'imu ala sururin min dhahab an nuna mun su a cikin aljanna a mafariki sai na gansu akan wasu gadaje na zinariya fara'aitu fi sariri abdullah ibn rawahata izwiraran an sariri sahibai sai na ga gadan abdullah dan rawaha yana ainihin da izwira wato yana raurawa ya dan tankwashi haka ba irin na sauran ba fa kultu nace amma hadha dan me yasa gadan shi kamar tsohon gado yana rawa fa kila li aka ce madaya su sun shiga gaba sun wuce wa taraddada abdullahi abdullahi kuma yayi taraddudi ba'ad taraddudi wani sashi na taraddudi thumma madha sannan yace wannan riwayar dhaifiya ce ta Sheikh Al-Albani ya raunata ta a cikin Takhrijus Sunna Takhrijus Sira hakanan kuma dama isnadin ballagi ne Ibn Hisham ya ce balagari ne da haka ba za a kafa hujja da shi ba ina fata mun gane wannan abin da ya tabbata shine riwaya Ibn Khuzaimah a cikin sahih din sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu yashrabuna al-khamra fil janna ya gansu a cikin aljanna suna shan wata giya ta aljanna wannan ya tabbata a cikin ainihin wato littafin sahih da Ibn Khuzaimah ita wannan riwaya da ya kawo mana anan banda Ibn Hisham Tabarani ya fito ta da Baihaqi a cikin dalailun nubuwa amma kamar yadda muka ji isnadin ta mu'adali wa zakara Abdul Razzaq Abdul Raqi Sana'ani ya ambata a cikin musannaf a cikin lamba hadisi na 9562 na musannaf na Abdul Razzaq an Ibn Uyayna an Ibn Jud'an Ibn Jud'an mushin ne mai rauni da haka isnadin shi ma mai rauni an Ibn al-Musayyib daga sayyidin dan Musayyib kala kaga shi ma wannan mursali kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sa'idu yace annabi ya ce alayhi salatu wassalam musilali ja'farun an nuna mana ja'faru wa zaidun da zaidu wa ibn rawahata da ibn abdullah dan rawaha fi khaymatin min durr a cikin wata rumfa ta lu'lu'u ta diamond kullu wahidin minhum ala sarir kowa cikin su yana kan wani gado wata karaga fara'aitu zaidan wa ibn rawaha fi anaqihima sududun sai naga zaidu dan rawaha a jikin wuyansu akwai wasu kwarzare akwai wasu alaman tabbai wa ra'aytu ja'faran mustaqiman fihi laysa fihi sududu naga shi kuma ja'far ya samu natsuwa bai da wata matsala qala sai yace fasaltu sai na tambaya au qila li sai aka ce muni ko kuma aka ce muni innahuma hina gashiyahumal mautu a araba abinda yasa aka musu haka san da mutuwa ta tunkaro su sun kauce aw ka annahuma sadda bi wajhihima ko kuma sai kokarin su tara mutuwa da fuskar su amma ja'farun fa innahu lam yaf'al ja'far shi bai haka ba kwata kwata wannan riwaya ma ta Abdul Razzaq isnadin ta dha'ifi saboda Ibn Jud'an da kuma irsalin sayyid dan bin dan Musayyib na fata mun gane wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ja'farin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace game da ja'far yace innallaha abdalahu bi yadayhi janahaini yatiru bihima fil jannati haythu sha yace Allah subhanahu wataala ya canza mushi da waɗannan hannaye nashi da aka sare Allah ya canza mushi ya bashi fukafukai yana yin fiffirwa irin na mala'iku duk sanda ya ga dama wannan riwaya tana cikin ainihin littafin Tabarani da isnadoji guda biyu ɗayan su isnadi ne hasan hakanan kuma akwai isnadi ɗayan wanda yake mai rauni ta hanyar ainihin Sabit dan Dinar shine mutumin da ke da rauni a cikin sa duk da yake riwaya tana da asali a cikin Sahih Bukhari cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa idan ya ga ƴaƴan Ja'far sai ya ce musu assalamu alayka yabna zil janahaini amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai dan gidan mai fukafukai guda biyu da haka isa fukafukan ta tabbata amma akwai riwaya da suka zo wanda ba su tabbata ba da haka zaka ga Sheikh Al-Albani yayin takhrijin kissan ya tabbatar da ingancin ta a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1226 haka yake kuma har ila yau ingantawan ya zo a cikin tafin Anisu Sari wato ikhtisari na Fathul Bari. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wa qala Abu Umar Ibn Abdul Barr an-Namri ya fada kuma dake cikin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab yace wa ruwina an Ibn Umar annahu qala wajadna ma bayna sadri Ja'far wa mankibaihi wa ma aqbala min mun lissafa a jikin kirjin Ja'far da kafadin sa da kuma wa ma aqbala minhu da duk gaban jikin sa 90 jirahatan tabo nasara da suka guda 90 ma baina darbatin bisayfi sara da takobi wa ta'anatin birrumhi da inda aka caka mishi ainihin wato kibiya ko komashi yace guda 90 muka kirba wa qala Musa ibn Uqba ya fada kamar yadda yake cikin dalail na al-Baihaqi qadima ya'la ibn munya ana kuma ce mishi ya'la ibn umayya munya din sunan mahaifiyarsa ce ya'la ibn umayya al-handali halifu quraish munya sunan mahaifiyarsa ce ita ce kuma wato abinna mahaifiyar sahabi ko kuma kace kakar sahabi abinna azubair ibn al-awwam ita ibn mahaifiyarsa to munya ya'la ibn munya ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi khabari ahli muqta shine dan sakon da aka turo ya kawo labarin abin da ya faru a muqta da yazo fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi in shi'ita akhbartani in kaga dama sai in barka ka bani labarin wa in shi'ita in kuma ka yarda akhbartuka sai in ga maka labarin Allah ya riga ya ga qala akhbirni ya rasulullah yace wane mutum yace ya manzo Allah fada min naka shi bar shi akai a can yana cikin sojojin aka ce gaggawa ya taho ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake ci da yazo Allah ya riga ya manzo Allah wahayi sai annabi mishi wannan bayani sallallahu alaihi wasallam sai ce a aina manzo Allah ya fi inganci ai ko fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam khabarahum kullu annabi ya ce mishi ai kun je wuri kaza kun yi kaza akai kaza aka shawa ne dai lokaci kaza karfe kaza aka mai sara kaza daga nan kuma sai wani haka akai sallallahu alaihi wasallam ce haka akai ya rasulullah wa wasafahum lahu annabi ya siffanta mishi komai alaihi salatu wasalam fa qala sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi ma tarakta min hadithihim harfan wahidan lam tadhkur na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya a wannan labarin nasu baka bar koda kalma kwaya ɗaya ba sai da ka ambata wa inna amrahum lakama zakarta na rantse maka da Allah al'amarin su dinnan kamar da ka faɗa ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa inna Allah rafa'a li al-arda hatta ra'aytu ma'arakata ai abinda Allah ya yi mini shine daidai inda ake yakin shine aka dauko aka nuna mu yadda kake ganin abu live a screen misali shine aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne duniya ta dan samu ta waye take wannan ko shi ko tunda Allah in yaso yana gwada mu shi ce kasa aka dago mun na gani abin yana faruwa ba wai mala'ika ne zo ya gaya mai daga baya ba sako bane live coverage aka mishi na abin da ke faruwa live streaming aka mishi na abin da ke faruwa a ainihin kasar mutane wastushira yawma idin ga shahidan da suka fada a wannan rana cikin sahabbai Ja'far wa Zaid ibn Haritha wa Abdullah ibn Rawaha wa Mas'ud ibn al-Aws wa Wahab ibn Sa'ad ibn Abi Sarh wa Abbad ibn Qais wa Harithah ibn Nu'man wa Suraqah ibn Amr ibn Atiyah wa Abu Kulayb wa Jabir ibn Amr ibn Zaid wa Amir wa Amr ibn Sa'id ibn al-Harith wa ghayruh wannan sune wadanda aka kiyaye sunayen su cikin sahabbai wanda suka yi shahada Allah ubangiji ya kara musu yadda Allah ya ba su daukaka ya ba su ainihin aljannataku wanda yake ba shahidai wa qala ibn ishaqa wa haddathani abdullah ibn abi bakr annahu haddatha an zaid ibn arqam qala ibn ishaqa yake cewa an bani labari an ce daga zaid dan arqam ya ce kuntu yatiman li abdullah ibn rawaha ni maraya ne na abdullahi dan rawaha yana auren mahaifiyata fi hajrihi ina karkashin sa fa kharaja bi fi safarihi zalika ya fita da ni da a wannan tafiya ta sa muradifi ala haqibati rahlihi yana goye da ni a cikin jaka ko wato abin nan shimfida me yake ce shimfida doki siddi ko wanda yake ainihin kan doki nasa yadda suke idan sai ai ma shimfida wani abu kamar aljihu sai a saka kaya a ciki ko mutum yana iya zama a ciki a gefe haka to sai
suka tafi a haka yace fa wallahi innahu la yasiru laylatan istami'tu huwa huwa yunshidu yace a cikin wani dare muna cikin tafiya sai naji yana cewa idza adnaytani wa hamalti rahli masirata arba'in ba'd al-hisa'i fa sha'nuki fan'ami wa khalal dhunna wa khalal dhamm wa la arji ila ahli wara'i وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى السوائي ينا مغنى دبر ينا تشيمتا إذا أدنيتني ياكي وانا راوما إذا انكيك كسان تدني ورن ياكينا وحملت رحلي كيك كسان تدني زواغ شهادة كما كيك أوتكايانا مسيرة أربعين بعد الحسائي وتتبيات قوانا أكو ba'd al-hisa'i bayan mun wuce wani wuri da yake cewa al-hisa daga hisa zuwa nan tafiyan kwana uku yace fa sha'anki na yanta ki je ki abinda ke gada ma da rayuwarki fan ami ki je ki ji dadin kanki wa khalali dhammun kuma ba zan zarge ki ba na raba ki da zargi wala arji ila ahli wa rai yace ni kam ban da niyyar koma hukum iyale na niyya ta mutu a wannan wajen waja al muslimuna wa gadaru musulmai sun zo kuma ni anan za su banni ba zan koma ba bi ardi shami anan kasar sham za su banni mustanhal sawa'i wato wanda shine matuka game da makwantata shine makwantata ta kanshi Allah ya kara masa yadda wannan abinda aka je na fadi kenan kamar da kike cewa ta ibn sham faslun mallan yace ga wata gaba وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيلي ما لن يتشي يا ذو أتكل التاف سنن الإمام الترمذي واندا أينه يرويتو دا حديث سادة إسنالي تبتتشي أوان أديدي وان وجم الإمام الترمذي يرويتو وان اللابار انتوا anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah yawmal fath annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makkah ranan fathu makkah ya shiga wa abdullahi ibn rawaha ta baina yadayhi yunshid abdullahi ibn rawaha yana gaba ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan waqi nashi da aka sani yana cewa khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribukum ala tanzili darban yuzilu al hama amma qili ويذهل الخليل عن خليل mun wuce wadannan baitocin a wani wuri go an ambace su a wajen wannan ainihin umara ta kaba kuma kawunta yace to wannan maganar da al-imamu abin nan ya kawo al-imamu at-tirmidhi ya kawo yace wa hadha wahamu wannan kuskure fa inna ibn rawahata utila fi hadhihi al-ghazwati kaga ibn rawaha an kashe shi ne a wannan yaki shekara ta 8 cikin watan Jumada al-Ula wa hiya qabla al-fath bi arba'ati ashhur wannan yakin an yi shi kafin fatu makka da wata 4 kuma an fatu makka shi kuma bayan wannan Jumada al-akhira Rajab Sha'ban Ramadan a shekara ta 8 aka yi shi dan haka bayan da ya ce bayan shekara 4 da rasulsa kuma ya taso daga kabari ya bai wannan waka wa inna ma kana yunshidu baina yadayhi shi'ru ibn rawaha ya kasance ne ana karantawa baina yadayhi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi'r ibn rawaha wani ne ke karanta waqar ba shi mawakin ba wa hadha mimma la khilafa fi baina ahli al-naql wannan magana yace babu safani game da ita a gun malamai wanda suke cirato maganganu to akwai ta'liki da al-imamu ibn hajar ya aka wannan matsala shi nake so in karanta mana daga fathul bari bayan da ibn hajar yana cikin sharhin wannan mas'ala ya kawo wannan hadisi ya ishara zuwa ga wannan hadisi da Tirmidhi ya ambata wanda asalin hadisin shine da Tirmidhi yake cewa haddathana ishaq ibn mansur qala akhbarana abdur razzaq akhbarana ja'far ibn sulaiman haddathana thabit an anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yace fi umratil qaba a umra taramuwa din nan da muka ji a baya wa abdullahi ibn rawaha ta baina yadayhi yamshi wa huwa yaqulu fa dhakara al baitaini da ya gama kawo wannan sai ya ce fa qala lahu umar ya ibn rawaha bayna yaday rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai abdullahi dan rawaha a gaban annabi kake yin waka ta qul shira fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi khalli anhu ka kyale shi ya kai umar fa innahu falahiya asraqu minhum min nadhihi nabil wallahi wannan waka ta fi saurin ba su haushi da da halaka su da raunata su fiye da wato saukan ainihin masu قال ابو عيسى الترمذي يجي هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne hasan sahih gharib min hadha alwaji wa qad rawa abd arrazzaq hadha alhadith aidan an ma'mar an az-zuhri an anas nahwa hadha wa ruwiya min ghairi hadha min fi ghairi hadha alhadith annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah umrat alqada wa ka'b ibn malik bayna yadayhi yace ta wata fuskar an ce ka'b dan malik ne gaba ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wannan umara din wa hadha as-sahhu inda ba'd al-hadith ko kullura da kuskuren da Tirmidhi yayi Allah ya gafarta mishi ba wannan irin taujihin yayi ba yace a wannan umara da ta qaba'in ita din ce amma kuma Abdullahi dan rawaha bai je ta ba sai dai Ka'b dan Malik shine yaje sai yace wa hadha as-sahhu inda ba'd al-hadith li'anna Abdullahi ibn rawahata utila yawma mu'ta bayna ma kanat umratul qada ba'da zalika kaga muku mun ji umratul qada kafin mu'ta ce da ibnu hazan ya kawo kan wannan magana sai yace qultu wa hadha zuhulun shadidun wa ghalatun mardudun yace wannan an samu wato rafkanuwa da kuskure abun turewa wa ma adri kaifa waqa'a at-tirmidhi fi zalika yace na rantsi da Allah ba ma sai da at-tirmidhi wannan kuskuren so da at-tirmidhi malami ne ba na wasa ba ma'awfuri ma'rifati ga fadin ilimin sa wama anna qissata umratil qada'i wama anna fi qissati umratil qada'i ikhtisamu ja'far wa akhihi ali wa zaid ibn haritha fi binti hamza tare cewa mun ji umratil qada'i ne ake wannan rigimar kokarin wa zai rike kar gidan hamza abla dan rawaha dan da shi akai da ainihin ja'far zaid dan haritha amin da ja'far da dan uwansa ali akai wannan rigimar mun ji a baya ko kaza kenan da gaske ne ashe zai dan harisa yana wajen ya zai a ce benan kuma zai dan harisa tare kashe shi da ainihin wato Ja'far kaga bai yiwa a ce wannan abun ya faru ne bayan mu'ta balantana a ce Ka'b dan Malik da aka ibnu hazan yace wallahi mamaki irin wannan kuskure da ainihin al-Imam Tirmidhi ya fada gare shi wannan dan adalci ne jama'a babu malamin da bai iya wannan kuskure da za a yi mamaki ya akai samu kanshi a cikin Allah ya gafarta musu baki da yace yace kuma yace qariban wala yakhfa alaihi a'ani tirmidhiya mithla hadha yace kuma irin wannan karatun sam bidai yace tirmidhi bai san shi kuma wajadtu an ba'dhi ma anna alladhi inda tirmidhi min hadith anas anna dhalika kana fi fathi makkah yace sai na samu wata nuska kuma take mini zuwa ga cewa abin da ke cikin tirmidhi ya ce ne a fathu makkah ne fa in kana kadhalika ittajah kiradu idan haka ne akwai nuskar da Tirmidhi yake cewa a wannan ya faru ne a fatu makka to wannan za a karba lakinnal mawjuda bi khatti al kharruhi rawi Tirmidhi ma takaddama wallahu a'lam wani ne yace a shi anashi tunanin a fatu makka ne Tirmidhi ya ambata yace amma dai ni abinda na gani a rubutun hannun kharruhi dalibin Tirmidhi mai riwaya daga gare shi yace to abinda na gani ne a nan wallahu a'lam sai ka da cewa kuma yace kuma abin mamaki shi kuma hakim da yake ta cewa zai kawo ababan da zai musu ikidraki bukhari da muslim yace bai kawo wannan kisa ba tare da cewa kuma ta inganta a ainihin wato sharhi malamai ne da suke wa kansu ainihin gyara wani dan tasiri baya shiga ciki taliki na dake taliki na biyu jama'a da ke so ne mana game da wannan kisa kafin karshen ta shine wata riwaya da ke cikin wannan littafi ga sharh sunna na ainihin abin nan Hussein dan Mas'ud al-Bagawi rahmatullahi alaihi wanda ya shiga ta 516 ko wannan mujalladi na 6 ne al-Imam al-Bagawi ya rawaito wannan kisa sai wani ta'aliki mai muhimmanci da kisan karanta mana bari mu ji shi gashi a lambar ainihin wato hadisi na 2725 الإمام البغوي كتب أخبرنا محمد بن الحسن المير المي
rab al-mirabdu kushai wani mutum kala akhbarana abu salim as-sijji kala akhbarana abu sulaiman al-khattabi kala akhbarana abu bakr ibn dasa akhbarana abu daud as-sistani akhbarana ahmad ibn hanbal haddathana al-walid ibn muslim haddathani safwan ibn amr an عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف ابن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة يجي ممبتة دليل زيد بن حارثة أياك مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن وسدك تكين قال متى أن يمن سكة وزارة فلكنا جموع الرومي مغمد تارا كفر الروماوة وفيهم رجل على فرس اشكرا عليه سرج مذهب sai ga wani kafiri a cikin rumawan nan yana da wani doki ashkari wato wanda yake fadi wanda yake wato doki ne mai kyan jiki kaman golden color haka yace yana kan wani doki wanda yake da wani sirdi da aka mishi kwalliya da abin zinariya wasilahum mudhahhabun da kuma makaman shi su ma an musu kwalliya da ruwan zinari faj'al ar-rumiyyu yafri bil muslimina wannan arni ya dinga ainihin wato dauyuman musulmai sammaki ya dinga zubar da su yana kashe su waka adala kul madadi wannan ɗaya daga cikin mutanen da suka taho cikin wancan yamanawa shi kuma kawai sai mishi kwanto da ya mai kwanto khalfa sakharati a bayan wata ɗan dutsen niya wani dutse famarra bihir rumiyyu wannan arne jarumi ne in ya tafi yaje watsar da mutane sai ka sake yukwana ya sake diban wani fage yana kashe mutane yana ta abin da ya ga dama to wannan musulmi ya lade fa arqaba faraso kawai sai ya gurga mishi wata sanda sai ya tace dokin ya kada shi ya mishi wayo ya san wato naki kenan ko sarkin wayo ya mutu yana mishi wayo fa kharra arna nan ya fadi wa alahu faqatalahu sai ya haye dokin wuyansa sai ya kashe shi wajara farasa wahada farasahu wa silaha ya dauke wannan kyakkyawan doki da dukkanin makaman nan falamma fataha Allahu alal muslimina kaga na ma tabbatar da musulmai suka samu nasara yayin da musulmai suka samu mafita ba asa Khalid ibn Walid ilayhi fa akhadha as-salama sai Khalid yace wannan mutumin ka kawo wadannan dukiyar da ka kwasa zinariyan nan da wannan kyakkyawan dokin a sa a cikin ganima ta gaba daya qala Auf ibn Malik yace fa ataitu sai ta bugun komanda fa kuntu nace ya Khalid kai Khalid amma alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bis salabi lil qatili kai baka san idan mutun ya kashe wani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ka rike duk abin da ka samu ba qala bala yace na san haka walakin nistakartu yace amma naga wannan salaf din yayi yawa ya dawo shi cikin musulmai qultu sai nace mishi inji Auf kenan da taruddunahu ilayhi wallahi baka isa ba sai ka mai mai da kai shi au law arifannaka nakuma inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wallahi ni zan ga annabi abin da ya faru fa aba an yurdahu ilayhi alayhi qalid yace ba za a mayar ba qala auf fajtama'na inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka je da aka dawo Madina aka hadu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gane dukiya jama'a tana iya hada kowa da kowa rigima kowane zamani duk imanin sahabbai kaji dai da aka kaya yace da aka je shikenan fajtama'na inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqasastu alaihi qisatal madadi na ga mishi kisan wannan mutumi wa ma fa'al Khalid da abinda Khalid yayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace rudda alaihi ma akhadta min Khalid mayan mushi abin da ka karba haka abin yake qala aufun auf yaji dadi an goyi bayan shi fa kudu sai nace dunaka ya Khalid to Khalid sai abu aikin da annabi yace ko alam afilaka ashe ban gaya maka sai na dau mataki ba ai na gaya maka dama ba za ka samu nasara akan wannan ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wa ma zalika wani irin magana ne kuma wannan qala fa akhbartu nace ai ka ji dama tun a tun nace bayar yake shi nace ni kuma sai na gaya maka ya ƙara tumbaka cikin magana fa gadiba sai annabi ya fushi wa qala yace ya Khalid la tarudda alai annabi yace to an fasa ma mai muku ba za a mai muku ba hal antum tarikuna li umara'i ba za ku daina rena mini shugabannin nan tasu ba laki lakum safwatu amrikum wa alaihim qadaru abinda kuka yi kyakkyawa ladan ku ne
kurakuran da suka kuma su ci amma ku dina rene shugaban ka ji wannan take ba wannan asalin hukuncin da annabi shi ne daidai amma saboda ya gana ana so amfani da shi a rene wani shugaba yace an fasa saboda maslaha to bari ku ji karin sharhin da wannan asali ya cike sai musulmi jaba asali zaka ji isnadin ya biyo ta kai bari ku ji karin sharhin da yake nasa ce dan karanta mana قلت يجي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد مسلم بن مسلم قلت نيما لن سيد حسين بن مسعود سنسي فيه دليل على أن الكاتل يستحق الصلبة وأن الدليل لا تنشأ وأن يكشوني يا تنشأ أباش أبن ديك يسامو أتكنس آيك وإن كان كثيرا كوم يوانسا ويستحق الفرسة ذا أباش دوكن وأنه لا يخمس فذا أشر قمسيبا فإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإطائه الكاتل نوعا من النكير على عوف أبندي هنا النبي لكن دوانا هو كنت شيني سمود ينما عوف من مالك شوى أبندي نرين شوكبا بادي دي بني كودا كان نرين شوكبا وانا أبدي دي كسكوريني بادي دي بني كرينش زما مكيه وانا وانا شيني سنر مزا الله صلى الله عليه وسلم babun da muke ganin kawai bari mu tsaye abin da magara ma ba mu taba dan maganganu mu tsare na gaba da mu shi ke kawo wannan fauza din jama'a ka je ka da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya canza hukunci daga abin da yake shine zahirin hukunci zuwa abin da zai nuna an girmama shugaba ko mun gane jama'a yace saboda kada a raina wannan shugaban yace saboda mene yace warid allahu dan kiyaye mutuncin shugaban warijizan وزجرت أمين تقوم جو كن نمتعني لألا يتجرع الناس على الأئمة دن كد متعني سدن غرينا سنة تغيران شكشوا قباني أدن غين كاتون بيشو قبا أدن غ لابار أيالان سعنا ريناش أدن غ چم متنچنسا أدن غ زولير سا أدن غ مشوا وقوكينا باتن شي جما ونن بادين مسلم شي بني كودا دموكرا اتباد داما مسلم شي باتا مابا na san da damar mu murruda akan cewa ai demokradiya ta yadda to dai wannan hadisi ne jama'a ba ra'ayin kowa bane mu gane wannan yace a wa kana khalidun mustahidan fi sanik shugaba khalid da annabi ya rada wanda ma ba shi da shi kai tsaye ba to yayi kokari ne ya ga cewa to ai abin yayi yawa a rage mana yayi ijtihadi idza kana qad istakthara da ya ga cewa yayi yawa fa amdan nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihadi annabi kuma ya zartar da hukuncin lima ra'a fihi min al maslaha saboda abin da ke ciki na maslaha al amma ta gabaki daya tafi maslahan wannan mutumin shi kare khassa ba'da an khata'ahu fi ra'yi al awwal bayan farko annabi yana ganin kuskuren ya zata da kuskuren wal amru al khasu maghmurun bil ami wannan hukuncin da ya shafi shi wannan mutum kwaya daya ya shige cikin maslahar duka al'umma da haka ba za a yi itibari da maslahar sa saboda maslahar al'umma ba abin nan wato at the actions of maslahar al'umma ba wal yasiru min ad-darari muhtamal ana iya jura kankanin damuwa lin nafsi muhtamal lil kathir min an-nafsi was-salah saboda amfanin da za a ci gaba kide daga baya a jura wani ta damuwa ko ta fitina saboda amfani na gaba daya ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عوض المددي من الخمس الذي هو له يتكما تيوما النبي با وانشان وانا أبيا مشي رفليسن نم أبن ديرسا وتردى خالدا بن نسي له كما يسا خالد يجدائي صور نسيح ديمسا وتسليم الحكم له في السلب كما يدرت دهو كنشنسا كما دوانا والله أعلم الله يفسن ديدي يتي هذا كله قول الخطاب وكلامه على هذا الحديث ذاك لما في الخطابي اتي اسناد الحديث اتي شرح سنن صحيح البخاري كان شيخ الخطاب يا شرح معالم السنه شرح صحيح البخاري او كما معالم السنن شرح صحيح شرح سنن ابي داود لا فات من غير جماعه المهم شيء سوى abinda kullun muke fada cewa shari'ar musulunci ta ba wasu mutane girma wajibi ne a girmama su daga cikin su akwai iyaye akwai dattawa akwai malamai akwai shugabanni zaka ga waɗannan nau'o'in a yanzu mutane suna raina su gaba daya wannan kuma na daga cikin abin da ke haifar mana da dukkan da gingimu da fitutu da rashin sanin inda muka fuskanta domin waɗannan sune wakilan Allah sune wakilan addini sune shugabanni sune masana ko da girma ne na shekaru dattawa ko girma na experience da amfanin sa ballantana kuma na ilimi ballantana kuma na sarauta da kuma na iyaye da haka wajibi ne da ma mu bayyana waɗannan dattawa da shugabanni da manya a cikin mu haƙƙin da Allah ya ba su na girmamawa ko da mun ga sun yi kuskure muna iya musu nasiha amma ba mu dauki kuskuren nan a matsayin abin zari'a ta tada fitina ta da kayan baya suka zulaya renin hankali cin mutunci cin zarafi zakulo kurakuran su duk wannan ba daidai bane irin abin da yanzu ya zama yayi ake aikatawa ga shugabanni wannan laifi ne daga cikin fuka kuma saba wa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu surara anan su kullu lokaci Allah ta madarasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله